I know I'm sad, but I'm not. Kankiyar mani zindagani, kankiyar mani zindagani.